الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 21 ga muna 22 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 21 ga watan 6 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullahi Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Sai da kalimance, sai bakin kalimance, maganar kai musu jami'in addu'a bai taso ba. Wanda ya mutu da nauyin bashi a kansa, akan dakatar da shi game da duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi, ba a kai shi sai an biya masa wannan bashi da yake kai shi. Kamar yadda a farkon musulunci, idan an zo da gawa an aje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya yi mata salla, farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi tambaya, shin gawar nan akwai bashi a kanta? Idan aka ce masa eh, sai ya tambaya shin mamacin nan ya bar abin da zai iya biya masa bashin da yake kansa. Idan an ce akwai, manzon Allah sai ya wuce gaba ya yi mata sallah. In kuwa aka ce akwai bashi akan gawa kuma alhali shi mamacin bai bar ba abin da zai iya biyan bashin da yake kansa, manzon Allah sai ya ja da baya sai ya ce sallu ala sahibikum, kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba. Wani lokaci sai aka zo da wata gawa domin manzon Allah ya yi mata sallah, ya tambaya akwai bashi akan wannan mamaci, aka ce masa eh, shin ya bar abin da zai iya biya masa bashin? Aka ce a, manzon Allah ya ja da baya ya ce ba zai masa sallah ba, abu katada Allah ya kara masa yadda, yace ya Rasulullahi huce kai masa sallah, ni na dauki nauyin biya masa bashi. Manzon Allah ya huce ma gawar sallah. Bayan wasu ƴan kwanaki manzon Allah ya hadu da Abu Qatada yace ka biya masa bashin? Cewa suka saki haduwa, ka biya masa? Abu Qatada yace na biya. Manzon Allah yace a yanzu ya samu gunkunci. To dan haka bashi musiba ne, kuma wajibi ne mamaci a biya masa bashin da yake kansa, koda abin da ya mallaka gaba ɗaya zai tafi akan biya masa bashi, dole a biya masa. In abin da ya bari na dukiya ya tafi akan biya masa bashi, wani abu ya rage ba a ida biya ba, to kuma ga dan shi dole ne ku nema ku biya ma mamacin ku bashi. In gane ku, dole ku nema ku biya masa. Dan haka dukiya ba ta zama gado sai an sauke ma mamaci nauyin da yake kai shi, sannan abin da ya rage yake iya zama gado. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya daidai gabar da malam yake bayani game da wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, ita ce mas'alatu takfir, mas'ala ta wato kafirtar da musulmi. Shine mana yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbi wala nukhrijuhu an al-islam bi amali. Wato a aqidar mu Ahlus Sunna wal Jama'a, malam yace ba ma kafirtar da wani daga cikin musulmi bi dhanbin, wato a sababin wani zunubi da ya aikata, komin girman zunubin matukar ba shirka bane kuma ba ridda bace. Gane ko? Wato dan musulmi ya aikata wani babban laifi daga cikin manyan laifuka, aikata wannan laifi baya fitar da shi daga cikin musulunci, matukar bai halitta ma kansa wannan aiki. Misali kamar zina, ko shan giya, ko sata, ko kwace, ko kisan kai, ko yanke zumunta, ko rashin da'a ga mahaifa, dukkan su waɗannan manyan laifuka ne. In mutum ya tabbata haramun ne aikata waɗannan ayyuka, shaitani ya rinjaye shi da son zuciya ya aikata irin waɗannan laifuka, to wannan baya fitar da shi daga cikin musulunci. An gane ko? Matsayinsa fasiki ne, azzalimi ne, kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan laifuka ya zama wajibi a kansa. In ya tuba ya cika sharda na tuba, Allah yakan karbi tubansa. In ya mutu akan wannan laifuka bai tuba ba, to aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a sai mu meka lamarinsa zuwa ga mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala. Matsayin bawa yake nashi, in ya ga dama yayi masa afuwa ya gafarta masa laifinsa, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gurgudan laifinsa. Kamar yadda ake faɗa a Hausa, tsakanin harshe da haƙuri ba a shiga, haka tsakanin bawa da ubangijinsa. Idan mutum ya mutu akan manya-manyan ayyuka na zunubi, aikin da bai kai shirka ba, to wannan lamarinsa akan meka zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi. Kamar yadda yake cikin hadisin Ubada ibn Samit, Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihai wanda yake fada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ni yace da mu bai uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf fa man wafa minkum bi dhalika fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa ujiba fid dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a 'afa anhu wa in sha'a 'aqabahu manzo Allah yace ku kulla mubaya'a da ni a bisa cewa ba za ku hada bautar Allah da wani ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku kashe ƴaƴanku ba ba za ku zo ba za ku saba ba game da duk wani abu da aka umarce ku da shi ko aka hane ku kuma ba za ku zo da wani yankin ƙarya wanda kuka yanka tsakanin hannuwanku da kafafuwanku manzo Allah yace duk wanda ya cika da wannan mubaya'a ladan shi na ga Allah subhanahu wataala sai yace duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan laifuka yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai fa ukiba fid dunya aka yi masa ukuba a duniya ma'ana abin da ya dace a shar'ance na haddi aka yi masa fa huwa kafaratullah wannan haddi da aka masa manzon Allah yace shine kankaran laifin alahira Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi sai dai wani laifi can daban barawon yayi sata aka yanke masa hannu wannan yanke hannu da aka masa ya goge masa wannan laifi na sata sai dai wani laifi na daban amma laifin wannan sata Allah ba zai bincike shi ba a gobe kiyama mazanaci yayi zina idan mara aure ne aka yi masa bulala dari wannan bulala dari ta goge masa wannan laifi a mun Allah subhanahu wataala sai yace wa man asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah duk wanda ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa yayi zina ko yayi sata da abin da yayi kama da haka ubangiji ta'ala ya dindibe shi ya rufa masa asiri fa huwa ila Allah lamarin sa na ga Allah subhanahu wataala an gane ko in ya mutu bai tuba ba lamarin sa na ga Allah subhanahu wataala manzo Allah yace in sha'a afa anhu in Allah ya su yi masa rangwame sai ya rangwamta masa wa in sha'a aqabahu in ya su kuma ya azautar da shi ya yi masa hukuba gwargwadon laifinsa to dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk musulmin da ya mutu akan aikin sabu matukar bai halatta ma kansa wannan aiki to lamarin shi na ga Allah subhanahu wataala ya mutu a matsayinsa na musulmi ba za mu kaurace ma gawarsa ba dole mu yi masa wanka irin yadda muke wanke kowane musulmi mu yi masa likafani mu yi masa sallah mu kai shi makabarta ta mu ta musulmi mu binne kuma mu yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa ya yi masa rahama ya rangwamta masa laifukansa an gane ku misali a matsayin shi na musulmi ko da kofin giya ya mutu a hannu matukar bai halitta ma kansa shan giya to ya mutu a matsayin mai aikata aiki wanda yake na sako ba za mu ce ba ya mutu kafiri kuma ba za mu ce ba wani ana cikin azabar Allah yin haka karin tsayi ne ga Allah subhanahu wataala shishigi ne da ketare iyaka iya abinda za a yi yadda ake tattala kowace gawa ta musulmi haka za a yi masa illa kawai shugaba mai daraja ba zai huce ba gaba ya ma gawo shi sallah sai a samu wani wanda yake butacce ma'ana oyayye wanda ma ba a san shi ba dai ya dan huce gaba ya yi masa sallah wani daga cikin musulmi domin hakan ya zame ma jama'a wa'azi cewa ga shugaba ya kaurace ma gawarwa ne a sababin aikata laifuka da yake amma sallah yi masa za a yi kuma addu'a haƙƙi ne mu yi masa Allah ya gafarta masa ya yi masa rahama kuma abubuwan da ya gudana na miyagun ayyukansa kuma dole mu kame harshe mu me kalamarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, ba wani nashi in ya ga dama yayi masa rangwame, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gurgudan laifinsa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa. An gane ku? Sabani ga khawarij. Su khawarij sun tafi akan cewa duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta. Idan mutun ya sha giya ya zama kafiri, ko zina mutun yayi ya zama kafiri, ko kisan kai, ko sata, ko kwace, ko yi da mutane, mutun ya zama kafiri. Dole ya dawo ya jaddada musulunci. Suka ce in ya mutu akan haka, kuma dan wuta ne suka ce zai dawoma har abada, a wuta ba zai fita ba. Su mu'tazila suka ce huwa fi manzilatin bainal manzilatayn, wanda ya aikata babban laifi, yayi zina, ko yayi sata, ko yayi kisan kai, ko yayi kwace, suka ce yana wani matsayi tsakanin matsayi guda biyu, shi ba musulmi ba, shi ba kafiri ba, haka yake a nan duniya. Suka ce amma in ya mutu dan wuta ne, kuma zai dawoma a cikin wuta. To wannan duka ya saba ma abin da yazo na nasi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu. Dan haka dai aqidar ahlus sunna wal jamaa, musulmi baya kafirta a sababin aikata wani aiki na zunubi. Matukar ba ridda bace. Ridda shine zawwa da wasu abubuwa waɗanda suke warware musuluncin mutum. Misali, wanda ya ma gunki sujada ya kafirta, ko wanda ya ma wanin Allah yanka ya kafirta, ko misali mutumin da ya zagi Allah ya kafirta, ko mutumin da ya ƙaryata wata aya daga cikin ayoyin Al-Qur'ani ya kafirta. Da haka abubuwan da suke warware musuluncin musulmi suna da yawa, bal ma wasu malamai sun zana cewa sun kai kusan 400. Nan kusan in ka koma cikin Muktasar Khalil ya zano kusan abubuwa 30 waɗanda suke kafirtar da musulmi. Ga littafi kuma na Waqidul Islam na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sai da ya zano abubuwa kusan guda 10 wanda ɗaya daga cikinsu musulmi idan ya aikata ya kafirta, wanda kowane ɗaya daga cikinsu matsayin ridda ne. Don haka ba a cewa duk mutumin da ya ce la ilaha illallah shi kenan kawai baya zama kafiri, a'a, akwai abubuwan da suke warware musulunci. Abinda malam yake nufi a nan, wasu ayyuka na sako irin su zina, su sata, su kwace, su kisan kai, su cin kuɗin riba, irin su cin dukiyar maraya da sauransu, waɗannan ba sa kafirtar da mutum, su fitar da shi daga cikin musulunci. Matuƙar bai halitta haka ba. Shine mala yace wala nukhrijuhu anil islami bi amali, ba ma fitar da shi daga cikin musulunci wato bi amalin a sababin aikata wani aiki na laifi, matukar bai hadata ma kansa wannan aiki ba. Dan haka dai a takeice, wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa akan wannan mas'ala. Kamar yadda irin wannan aqida ta khawari ta yadu a cikin jama'a ta musulmi, kuma alhali da yawa sun jahilci wannan aqida na cewa wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri. Haka zaka ji ana faɗa wai mutum ya kashe kansa ya mutu kafiri, dan wuta ne. Wannan kuskure ne, kuma azarbabi ne, shiga gaban Allah ne da manzansa. Kawai dan ya kashe kansa sai ka kafirtar da shi, ka ce ya fita daga cikin musulunci. To in har ka kafirtar da wanda ya kashe kansa, me yasa baka kafirtar da wanda ya kashe wani? Ran shihin ta wani tayi min babu aula ma a ce wanda ya kashe wani shine ya kafirta, ba wanda ya kashe kansa ba. Kuma cewa yana wuta, a ina kake da dalilin cewa dan wuta ne? Kisan kai laifi ne daga cikin manyan laifuka, amma baya kafirtar da mutum ya fitar da shi daga cikin musulunci. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi, matukar bai halitta ma kansa haka ba, kuma ba tare da ya tuba ba, lamarin shi na karkashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani, ma'ana in dai shirka ce mutum ya mutu yana yi, to Allah baya masa gafara. Sai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta duk abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya so gafarta ma. Aka kisan kai yana daga cikin maduna zalika, sata tana daga cikin maduna zalika, zina tana daga cikin maduna zalika, kwace yana daga cikin maduna zalika, cin kudin ruwa yana daga cikin maduna zalika. Dan haka wannan aqida ce ta khawarij, ta kunno kai, ta yado a cikin jama'a ta musulmi ba tare da sun sani ba, cewa wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri, ko da kofin giya mutum ya mutu a hannu, ko karuwa tana cikin zina ta mutu a kan wannan yanayi, a matsayinta na musulma ta san cewa laifi ne take, to wannan ta mutu a matsayinta musulma mai laifi, za a yi mata wanka irin yadda ake wanki kowace gawa ta musulmi, a yi mata dukkafani, a yi mata sallah, a kai ta makabarta ta musulmi, abin ne ta kuma a yi mata addu'ar Allah ya mata rahama, Allah ya gafarta ta, ya gafarta mata. Kuma wannan mummunan aikin ta kuma wajibi ne musulmi su kame bakinsu. Za mu tashi kenan gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nara al-jihad wa nara al-hajj wal-jihada madiyaini ma'a ta'ati kulli imamin barran kana aw fajira wa salatul jumu'ati khalfahum ja'iza. Qala Anas radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thalathun min asli al-iman al-kaffu amman qala la ilaha illa Allah wa la nukaffiruhu bi dhanb ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماضي منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبدله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. مالم الله يجيكن سنفدا ونرى الجهاد ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام. Wato aqidar mu ahlus sunna wal jamaa, muna kudirin yin haji da fita fagen daga domin yakar wadanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Madiyaini al'amurra ne biyu wadanda suke masu shudewa, masu zarcewa har izuwa kiyama. Ma'a kulli imamin, tare da dukkan wani shugaba na musulmi, barran kana shin wannan shugaba ya kasance na kwarai ne au fajiran ko lalatacce ne. Don haka lalacin shugaba baya halitta ma musulmi bujire masa da yi masa tawaye da yin fito-na-fito da shi, matukar kafircinsa bai fito fili ba. Don haka kasancewar ita hajji kamar yadda ya gabata ana yin ta ne a ƙarƙashin jagorancin shugaba na musulmi ko kuma wani na'ibi nashi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya jagoranci al'umma ta musulmi gaba ɗaya a shekara ta goma ya je ya yi hajji da su, hajjin da ake kiranta hajjatul wada, hajjin bankwana. Domin ita hajji an farlanta ta a shekara ta tara, a wannan shekara ta tara manzon Allah bai tafi ba, amma sai jagorantar da Abubakar Allah ya kara masa yadda, shi ne ya zamanto jagoran musulmi aka je aka yi hajji, shi ne ake kira amirul hajji. To haka duk waɗanda suka biyo baya na shugabanni na musulmi su suke jagorantar al'umma a je a yi hajji, an gane ko? Ko kuma su wakilta wani na'ibi nasu. To wannan shugaba ko na'ibinsa ko da malalaci ne ana iya zuwa a je a yi hajji a ƙarƙashinsa, amma don haka a fi sabilillahi akwai rashin adalci a irin ƙasashen musulmi, musamman a irin ƙasashenmu. Za ka samu wani an shugabantar da shi shi ne wai amirul hajji, amma fatiha kanta ba zai iya kai ta ba da kyau a irin waɗannan lokaci. Za ka ga an shugabantar da shi shi ne shugaban alhazzai gaba ɗaya na ƙasa guda, amma za ka samu cewa ba da yi bincike sai dai a ce Allah ya gyara mana. Shi ku al'amari ne wanda ya kamata a tsaya a tankaɗe a rauraye a zaɓi mutumin ƙwarai, wannan shi ne asali ya zamanto ya jagoranci al'umma a kan wannan ibada. Amma kawai abinda ake kallo su abinda za su samu a jikin alhazzai, wannan shi ne abinda yake a gabansu. Inda daman lokaci ne na siyasa, duk wanda aka kawo wuri a fama ake an kawo shi shi ma wai ya cika aljihunsa, wai ya yi wahala a lokacin da ake gangamin yakin zaɓe, shi ma ya kamata a ce a ba shi matsayin da zai ci. Ba a diba cancanta a kan irin waɗannan abubuwa. To shi ne a nan ma da yake bayanin matsala ta aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a. Hajji da jihadi abubuwa ne biyu waɗanda suke masu zarcewa, masu shuɗewa har izuwa kiyama, tare da dukkan wani shugaba ko na'ibinsa, sawa'an shi shugaban na ƙwarai ne ko lalatacce ne. Don haka kasancewar lalacin shugaba baya halitta ma musulmi wato yi masa tawaye da yin fito na fito da shi da yi masa hayaniya, wannan duka baya halatta a aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a. Kuma duk abin da ya ce a yi ko a bari za a yi masa da'a, matukar me yi umarni wato da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Inda ya yi umarni da abin da yake akwai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ko saba ma manzansa, to kuma yi masa da'a a wannan lokaci baya halatta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce, na kan musulmi ji da bi ga duk wanda yake shugabantarsa, malami yi umar bi ma'asiya matukar ba a umarce shi ba da aiki na saba ma Allah ko saba ma manzansa. Manzon Allah yace fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a, in har aka umarce shi wato da wani aiki na saku to ba maganar ji ba maganar bi, saboda haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa, kuma shi yi ma shugaba da'a tana karkashin da'a ga Allah, da'a ga manzansa. Abinda yace ayi inde babu saba ma Allah babu saba ma manzansa dole ayi, duk abinda yace a bari inde babu saba ma Allah babu saba ma manzansa dole a bari. Amma matukar akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to baya halatta ayi masa da'a. An gane ko? Baya halatta ayi masa da'a koda yanka mutane zai ringa yi, saboda haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. Kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa akan wannan mas'ala na cewa lalacin shugaba baya halitta a bujire masa, ayi masa tawaye, ayi fito na fito da shi, a kiji a kibi game da duk abin da ya umarni. Kamar yadda wato daga cikin hadisan hadisin da ke cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, isma wa ati wa in daraba zaharaka wa akhadha malak, kaji ka bi ga duk wanda yake shugabantar ka. Manzo Allah yace koda yana dukan bayan ka, koda ya karbe maka dukiya, manzo Allah yace ka bi shi. Kuma haka hadisin wato Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa fima akhadha alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an baya ana ala sami wa ta'a, yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba akanmu na mubaya'a da muka yi masa, shine mun yi masa mubaya'a akan cewa zamu ji zamu bi ga duk wanda yake shugabantar mu, fi man shaqina, a cikin jin dadi da walwala, wa makarahina, da abinda muke ki kenan, da abinda muke so, da abinda muke ki. In dai aka ce mu yi kaza ko mu daina kaza to zamu ji zamu bi, shine yace wa usrina wa yusrina, haka lokacin da muke cikin kunci ko lokacin da muke cikin yalwa. Wa atharatin alaina, kai koda ya nuna san kai akan mu, abubuwa na hakukuwan mu ya ki bamu, ya zalunci mu, ya danne mana haƙƙin mu, yayi babakire, yayi rubda ciki da dukiyar al'umma, zamu ji zamu bi. Wa Allah nunazi al'amra ahlahu, kuma manzon Allah ya ce da mu kar mu yi jayayya, wato game kar mu yi jayayyar wannan al'amari ga waɗanda suke masu shi, illa an tarau kufran bawahan, manzon Allah ya ce sai dai in kun ga kafirci a fili a bayyane, innakum minallahi fihi burhan, kuna da hujja daga Allah subhanahu wa ta'ala wadda take tabbatar da kafircinsa. To a wannan lokaci ne ba maganar ku ji ku bi, ba maganar ku yi masa da'a, in dai kafircinsa ya fito fili to wannan ba maganar ai masa da'a. To koda kafircinsa ya fito fili, fitowa ayi masa zanga-zanga, ayi masa tawaye baya halatta, sai kuna da ikon kawar da shi daga wannan gabarin wannan kujera. Amma in kun tabbata ba ku da karfin da za ku kawar da shi, kuma ga kafircinsa ya bayyana, to baya halatta ku yi fito na fito da shi, domin barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake bi. Allah kadai ya san iya adadin jinin da za a zubar da shi. Gani ku? Kenan koda kafircinsa ya fito fili a aqidar ahlus sunna wal jamaa, sai in ku musulmi kuna da karfin da za ku kawar da shi gabarin wannan kujera, sannan ya halatta ku yi fito na fito da shi, ku yake shi. To haka akwai hadisi, shi wannan hadisi na Ubada ibn Samit yana cikin Bukhari da Muslim. Haka akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake tambayar shi dangane da wasu shugabanni, an gane ko? Waɗanda suke malalata masu jinkir, yana daga cikin lalacin su ma jinkirta sallah gabarin lokacinta shine sahabbai suka ce a fala nuqatiluhum ya rasulullahi irin wannan shugabanni ba za mu dau makami mu yake su ba balala manzo Allah yace ko daya kar ku dau makami ku yake su ma sallu matukar suna salla an gane ko matukar suna salla kaga wannan kenan yana nuna mana matukar shugaba yana salla kuma bai zo ba da wani aiki wanda zai tabbatar da kafircin sa a fili to lalacin sa baya halittawa ai fito na fito da shi ai masa tawaye amma duk lokacin da yace dai dona dole a daina kaza alhali wannan abu ko Allah ne ya umarci bayin sa da shi da irin wadannan ko kuma yazo yace kaza za a yi kuma alhali akwai saba ma Allah subhanahu wataala wannan abin ya tabbata cewa kafirci ne abin da yace ai to a lokacin nan in ana da karfin da za a kawar da shi ya halatta ayi fito na fito da shi a kawar da shi daga kan wannan kujera to dan haka dai akan wannan mas'ala ne malam yake tabbatar mana cewa haji da jihadi abun ahlu sunna wal jama'a masu zarcewa ne tare da shugaba sawa'an na kware ne ko lalatacce har izuwa kiyama shine malam sai yake fada sai yace wasalatu aljumu'ati khalfahum ja'izatu ko kuma wasalatu aljumu'a kenan adafi ne akan abu wannan hajji wal jihada kenan muna kudirin sallar jumu'a halacce khalfahum bayin su an gane ko abisu a sallaci sallar jumu'a wannan halakin wanda wannan yana nuna mana shugabanni na musulmi tun wancan lokaci galibi su ne limammai su ne jagororin musulmi a kowane bangare su ne limammai na jumu'a su ne limammai na sallar idi komai su ne shugaba shi ne limami gane ko amma yau sai ka samu shugaba bai iya kai fatiha in ka tsatsara shi aka ce ko ya tada ikama ko a sauke shi sai dai a sauke shi ikama ba ya iya tadawa ba tada ikamar sallah dai wanda yara kankana yaro dan shekara 2 ma zuwa shekara 3 yana da baki ya iya tada ma ikama to ina ga su a ina kuma ina ga shi a zuwa a ce ya wuce ya yi limanci fatiha ba zai iya kai ta ba da kyau wanda mafi yawan su haka suke to shine yace wa salatul jumu'ati khalfahum ja'iza sallar jumu'a bayan shugabanni na musulmi waɗanda suke malalata halakci dan haka magabata daga cikin wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar da Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda sallah suke bayan Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wanda Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi fasiki ne yayi abubuwa waɗanda suke na rashin dacewa a jagorancin da yi balma yana daga cikin fasikancin shi kisan kai zubar da jini saffak ne wanda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da ya bada labari a cikin Banu Saqif akwai mubir akwai kazzab akwai makaryaci wanda yayi da'awar annabta sannan akwai kuma mai halakar da jama'a mai zubar da jini shine Hajjaj ibn Yusuf wanda yana daga cikin waɗanda ya zubar da jinin su ya kashe su akwai Abdullahi ibn Zubair sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne jikan Abubakar ne Allah ya kara masa yadda domin da ne na Asma bintu Abi Bakar kuma mahaifinsa shine Az-Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna Hajjaj ibn Yusuf shi ya kashe shi haka shi ya kashe Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin manyan tabi'ai malaman tafsir to amma duk da wannan ladaci nashi Abdullahi dan Umar da Anas dan Malik sallah suke baye shi dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa sallah bayan fasiki halakci haka bayan wanda yake mubtadi halakci dan bid'a an gane ku kamar yadda al-imam al-bukhari a cikin ingantaccen littafin sa yayi babe na musamman baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hukuncin sallah bayan fasiki ko dan bid'a shine sai ya zo da asar na al-hasan ibn abi al-hasan al-basri yake cewa salli khalfahu wa alaihi bid'atuhu kai i sallah bayan shi hukubar bid'ar shi na kanshi bai shafe ka ba inda ya iya sallah kuma matukar bid'ar shi ba ta fitar da shi daga cikin addini to ba laifi yana iya yin shi sallah amma in aka ce ga limami wanda yake sunni ahlus sunna ko mun nisan masallaci shi ya dace ka je ka yi sallah gani ko mun nisan masallaci to shine akwai hadisi hadisin da yana cikin bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga sahabbai game da wasu shuwagabanni waɗanda suke kangararri an gane ko wanda suke malalata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa za su yi muku sallah idan suka yi muku sallah fa ina asabu falakum in har sun dace ma daidai kun samu lada wa in akdau in ku sun kuskure falakum ku kuna da ladan ku cikakke abun Allah subhanahu wataala wa alaihim laifin suna kansu bai shafe ku ba shine malam sai yazo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace salasun wato uku daga cikin wato asalasun tadudi guda uku ko kace halaye guda uku min aslil iman suna daga tushen imani farko sai yace alkaffu amman qala la ilaha illallah kamiwa gabarin duk wanda yace la ilaha illallah kar a zubar da jininsa kar a keta mutuncinsa kar a wawushe dukiyarsa an gane ko wannan la ilaha illallah da ya fada ta tsara jininsa ta tsara dukiyarsa ta tsara mutuncinsa dan haka kenan mu zamu yi aiki da zahirinsa tunda ya fadi la ilaha illallah kuma al'amurra na karantar walla ilaha illallah sallah azumi zakka komai ana yi da shi to zamu jibunci mabayyanin lamarinsa abinda ya buya sai mu bara ma Allah subhanahu wataala la ilaha illallah shi dai in ta isa zuciyarsa to yadda ta amfane shi a nan duniya ta zara jininsa ta zara dukiyarsa ta zara mutuncinsa haka za ta amfanar da shi a makomarsa lahira za ta zame masa garkuwa tsakanin shi da azabar Allah in ku ta tsaya akan halshe bata isa ba zuciya to iya amfanin da za ta yi masa a wannan rayuwa ta duniya yana mutuwa zai koma zuwa ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka dai a takaice sidi in ya zo da wani abu abinda yake tabbatar da kafircinsa cewa ya yarda ya bar musulunci to wannan ko sau dubu yake fadar la ilaha illallah jininsa halaka ne mutuncinsa halaka ne aketa kuma dukiyar shi halakci an gane ko in ya zo da abu wanda yake narda kenan dole a zartar masa abinda ya dace ya dawo ya jaddada musuluncinsa ko kuma kanshi ya sauka kasa shine sai ya ce wala nukaffiruhu bi dhanbin sabaqa kuma ba ma kafirtar da shi a sababin wani aiki na zunubi da ya riga ya game da shi in dai wani aiki na zunubi da ya aikata to ba za mu kafirtar da shi ba matukar bai halitta ma kansa wannan aiki ba wala nukhrijuhu min al-islam bi amali kuma ba za mu fitar da shi daga cikin musulunci a sababin wani aiki da ya aikata daga cikin ayyukan sako manya sai ya ce wal jihadu madi jihadi mai shudewa ne, mai zarcewa ne, mundu ba asani Allahu azza wa jalla, tun lokacin da Ubangiji mai girma da daukaka ya turo ni da wannan addini, sai an kai hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjala, sai an kai lokacin da ƙarshen al'umma ta za su yaki dajjal, shine lokacin dawowar annabi Isa alaihi salam, domin annabi Isa shine zai kashe dajjal. Dan haka shi jihadi har yau akwai shi, har gobe akwai shi. Jihadi sai ya dangana da alkiyama. La yu'inuhu jawru ja'ir, zalincin azzalimi daga cikin shugabanni baya bata jihadi a ƙarƙashin tutarsa. Wala adlu adilin, ko adalcin adali, shugaba wanda yake adali. Sai yace wal imanu bil aqdar, hakanan yana daga cikin tushen imani, shine imani da kadara, abinda Allah yake kaddara ma bayinsa, wato na abubuwa waɗanda suke na daɗi ko wanda suke na wahala. Wannan hadisi al-Imamu Abu Daud wato ya rawaito wannan hadisi, sai dai hadisi ne da'ifi, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana wannan hadisi a cikin littafin sa Da'iful Jami, tare da cewa kowace gaba daga cikin gabban da suke cikin wannan hadisi akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda sun kunshi wato ma'anarsa. Malam sai ya shiga wata mas'ala, sai ya ce wa minas sunna, yana daga cikin wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma ka ce yana daga cikin hanya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana, tawalli ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, jibintar lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. An gane ku, jibintar lamarin su kai bihe wani wai kana dauka ma mutane hankali, jibintar lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Me ake nihi gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya jibinci lamarinsu, wa mahabbatuhum, sannan kuma da ƙaunarsu, da ƙaunarsu. Dole ne mu ƙaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa zikiru mahasinihim, da kuma ambata kyawawan ayyukansu, duk abinda suka aikata mai kyau mu ringa yada shi a cikin jama'a. Wa tarahumu alaihim, wato da roƙa musu jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala, wal istighfaru lahum, kuma da roƙa musu gafara. An gane ko, mu roƙa musu Allah ya gafarta musu kurakuransu, ya lullube su da rahmarsa. Wal kaffu an zikri masawihim, da kuma kami harshe gabarin ambata miyagun ayyukansu, ma'ana abubuwan da suka gudana tsakaninsu na rashin zuttuwa, shine yace wa ma shajara bainahum, da duk abin da ya gudana tsakaninsu. Wa atiqadu fadlihim, wato da kudirce darajarsu da matsayinsu. Wa ma'rifatu sabiqatihim, kuma da sanin wato gabacinsu da rigayensu a wajen karɓar wannan musulunci. Wannan abu ne wanda ya zama wajibi akan musulmi, wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a. Dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, abu na farko dole ne musulmi ya jibinci lamarinsu gaba daya. Karka ce a ni wane nake so, wane bana san shi. An gane ku, dole gaba ɗayansu ka jibinci lamarinsu. Shine malam yace wa mahabbatuhum, da ƙaunarsu gaba ɗaya. Ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibada ce, ibada ce mai kusantar da bawa zuwa ga Ubangijinsa, kuma abu ne wanda Allah ya wajabta mana, saboda duk wanda ya ƙaunace su ya ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin su ne abokan zamansa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tankaɗe, ya rauraye, ya zaɓo su daga cikin bayinsa, dan su kasance abokin zaman manzon shi, dan su zamanto su ne tsani tsakanin dukkan wanda zai biyo baya har zuwa kiyama akan karbar wannan musulunci. Saboda alqur'ani a gaban su ya sauka, suka koye shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka rawaito ma al'umma. Duk wani abin da Allah ya shar'anta mana na addini a aikace suka ganshi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka rawaito ma wanda ke bayan shi har zuwa kiyama, wanda ke bayan su har zuwa kiyama. Kuma su ne jama'ar da suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu, suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haɗin kai da goyen baya akan isar da sakon Allah. Suka kaunace ma mazaunan su, mahaifarsu, suka bazu a cikin sasannin duniya domin isar da sakon Allah subhanahu wataala. Dan haka duk wanda yake aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zagin su, to ba komai ba yake nihi illa kawai ya rubuza wannan musulunci gaba daya. Dan kar ka yi tsammanin cewa a kansu zai taka burki, a sai ya kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk wani littafi na aqidar ahlus sunna wal jamaa sai ka samu wannan mas'ala, abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mas'ala ce wadda take mai girma. Dole mu jibinci lamarinsu, kuma dole mu kaunace su. Domin Allah ya faɗa wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ka jibinci ubangijin ka, ka jibinci manzansa, kuma ka jibinci mu'minai waɗanda suka yi imani. A cikin mu'minai na farko wanda za ka jibinci lamarinsu su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam yace wa zikru muhasinin, da ambata kyawawan ayyukansu, duk abin da suka aikata na kwarai, to ayi kokari a yada shi a cikin jama'a ta musulmi. Wattarahumu alaihim, da roƙa musu jin kai na Allah subhanahu wataala. Walistighfaru lahum, da roƙa musu gafara. An gane ko mu tai musu addu'a. Walkaffu an zikri masawi'in, da kamewa gabarin ambata, wato miyagun ayyukansu, ma'ana kuskuren da suka yi. In ma sun yi wani kuskure, to dole ka kame bakinka, ka kame harshenka. Hausawa suke cewa da zami ya fi karfin bakin kaza. Mutane ne wanda daga saman bakwai Ubangiji ta'ala ya turo sako na yabo da jinjinawa a kansu, ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa. Shi ne malam yace wa mashayyar bainahum, da duk abin da ya gudana tsakanin su, wato na yake-yake na rashin zuttuwa da suka yi, wannan dole mu kame baki game da abin da ya gudana tsakanin su. Duk da cewa a irin fitina da ta auku tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karjuna da suka yi akan wani yaki da ake kiran shi waqa'atul jamal da waqa'atul siffin, tare da cewa lalle akwai wanda a zahiri ya fi kusa da gaskiya, shine Aliyu, Allah ya kara masa yadda, saboda shine ya fi cancanta game da wannan jagoranci na al'umma ta musulmi, saboda darajar shi da matsayin da Allah subhanahu wataala ya masa. To amma duk da haka waɗanda kenan suka zamanto wancan bangare, baya halatta ka aibanta su, ka ringa nuna cewa su sune masu laifi. Kamar yadda Aisha, Allah ya kara mata yadda, da Zubair ibn al-Awwam, da Talha ibn Ubaidillah, da su a wannan Muawiya ibn Abi Sufyan, irin su Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda gaba daya, waɗannan baya halatta ka zo ka ringa zagin su, kana kushe su, kana aibanta su, saboda waccan fitina da ta auku tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wajibi ne ka kame bakinka. Shine kamar yadda wani daga cikin magabata, daga cikin malaman ahlus sunna wal jamaa, aka masa tambaya game da wannan abin da ya shafi zubar da jini da aka yi, da yakar juna da aka yi tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai yake fada sai yake cewa tilka dima'un dahara Allah minha aidina, yace wadancan jinane ne aka zubar da su wanda Allah ya tsarkake hannuwan mu game da wannan jinane ba da mu ba aka zubar da su, dan haka sai yace fa yajibu alaina an nudahira minha alsinatana, wajibi ne akan mu mu tsarkake halshen mu game da wannan, tunda Allah ya tsarkake hannuwan mu daga cikin wadannan jinane da aka zubar, to dan haka bayya halatta kuma mu daudada halshen mu da wadannan jinane mu zo mu ta zagin su muna aibanta muna cewa wani mai gaskiya wani mara gaskiya, me yasa? Saboda kowanne daga cikin su mu ji ta hidin famar da suke dace ma gaskiya, duk wanda yayi kokari yayi iya ijtihadi ya dace ma gaskiya wannan lada biyu yake da su, in kwa ya kuskure yana da lada daya maimakon a rubuta masa laifi a lada za a rubuta masa akan wannan kuskure ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya fada, gane ku? Da su wancan bangare da wannan bangare kowa kokarin dace ma gaskiya ne yake, wanda ya dace mata yana da lada biyu, wanda ya kuskure shi kuma wannan yana da lada daya. Shine malam yace wa atiqadu fadlihim, wato da kudirci darajarsu da matsayinsu, wa ma'rifatu sabiqatihim, da sanin rigayansu wato zuwa karban musulunci, domin su ne Allah ya yabe su a can cikin suratul tauba, was sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al anharu khalidin fiha ذلك هو الفوز العظيم. Shine malam sai yace qala Allah ta'ala, ubangiji mai girma da daukaka ya fada, wallazina ja'u min ba'dihim, wadanda suka zo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bimi ad-damir anai yaudu ila al-fuqara, jan da Allah yace lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, da fadar sa wallazina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi, shine yace wallazina ja'u min ba'dihim, wadanda suka zo bayan wadannan jama'a da aka ambata kenan fuqara'ul muhajiri, sannan kuma da wadancan sune al-ansar, yaquluna suna fada rabbana ighfir lana, ya Allah roƙonka muke ka gafarta mana zanubanmu, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani, kai gafara ga ɗan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da ba da gaskiya, wala taj'al fi qulubina gillan, ya Allah karka sanya gunewa da wata keta da wata hasada a cikin zukatanmu, lilladhina amanu ga waɗanda suka yi imani, rabbana ya ubangijin mu roƙonka muke, innaka raqufun, domin kai mai matukar rangwame ne game da bayinka, rahimun kuma majikai ne game da mu'minai. Al-Imamu Malik Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya sai yake fada yake cewa duk wanda yake ji, duk wanda wato Al-Imamu Malik sai yake cewa duk wanda a cikin zuciyarsa akwai kyashi da keta da hasada da gunewa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aw sabbahum, ko kuma ya ringa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, falaysa lahu min al-fai'i shay'un, ba shi da rabo a cikin ganima ta yayi a cikin wannan abin da Allah ya ambata, yace baye da rabo. Haka al-Imamu Malik Allah ya ji kansa yayi iya ijtihadin sa a karkashin wannan aya, duk wanda yake gunewa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kin su yake zagin su, to baya daga cikin wannan. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kai can wasu jama'a an umarce su da cewa su roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara, sai suka juya hannun agogo baya banda zagi ba abin da suke ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne Rafida ɗin Shi'a wanda su zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gunsa a addinin su ibada ce, ibada ce wai wanda suke neman kusaci zuwa ga Allah da ita, zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam sai yake fada wa qala ta'ala Ubangiji mai girma da daukaka ya fada Muhammadur Rasulullah, Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah, shine ya turo shi zuwa duniya gaba daya har zuwa kiyama. Wallazina ma'ahu, wadanda suke tare da shi na mu'minai, ashidda'u 'alal kufar, masu tsanani ne ga wadanda suka kafirce ma Ubangiji, ma'ana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai kafiri ne to ba sassauci ko mun kusacin su da shi. Ruhama'u bainahum, kuma masu tausaya ma juna ne tsakanin su, masu tausaya ma juna ne tsakanin su. Wannan aya tana bayani game da fadala ta sahabbai, shine Allah ya ce tarahum ruk'an sujada, zaka gansu suna masu yawaita sallah, shine ma'ana ruk'an sujada, suna masu ruku'u suna masu sujada. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, suna neman kyauta ta Allah subhanahu wa ta'ala da yarda shi, iya abinda suke nema a rayuwarsu, amincewa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yake cewa zalika masaluhum fit tawra, wannan shine misalin su da Allah ya siffanta su da shi a cikin littafin at-taura. Sannan yace kuma wa masaluhum fil injili kadhari'in akhraja shada'ahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyajiza bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu as-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wannan kuma sifar su ce da Allah ya bayyana a cikin littafin Injil wanda ya saukar ga Annabi Isa. Wannan aya ita ma tana bayani game da fadala ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A karkashin wannan aya al-Imam Malik Allah ya ji kansa yace duk wanda yake kyashi yake kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace tabbas wato babban kabla sir ya hau kan shi ya kafirta. Dunya Allah ya faɗa ni ya giza bihi mulkufar, Allah ya siffanta su da wannan sifa, ya ba su wannan matsayi, ya ba su wannan daraja dan ya bakanta zukatan kafirai. Yace duk wanda yake kyashi da hasada da gunewa da kiyayya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wannan aya ta hau kan shi. Shine malam sai yazo da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa la tasubu ashabi, kar ku zagi sahabbaina, fa inna ahadakum, lalle ɗaya daga cikin ku, law anfaqa mithla uhudin zahaban, da zai ciyar da kwatancin dutsun uhud ga zinare, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu, bai kai ba daidai da mudu ɗaya da sahabi ya bada. Manzo Allah yace ku rabin mu, farko manzo Allah yace kar ku zagi sahabbaina, kar ku zage su, kar ku faɗa musu bakar magana, duk wani abu wanda yake na kushewa da fallasa kar ku yi musu. Kuma sannan sai yace lalle ɗayan ku da zai ciyar da dutsun gwalgwadan dutsun Uhud ga zinare, ma'ana a ce dutsun Uhud gaba ɗayan sa ya riki ɗaya koma zinare, a ce kuma naka ne gaba ɗaya wannan dukiya ka ciyar da ita a hanyoyi na ɗaukaka addinin Allah, ladan da zaka samu abun Allah bai kai ba ladan mudu ɗaya da sahabi ya bada. Maza Allah ya ce ko rabin mudu. Wannan hadisi ne sahihi, kamar yadda hadisin yana cikin wato sahihain, yana cikin Bukhari da Muslim. Na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.